This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Kuna kuma iya kama mu a duk lokacin da kuke bukata kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne a shirin mu na safi, ni kuma nake tare da Sahabo Imam Aliyu wanda zamu gabatar da shirin daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu fara, bari mu ji kadan daga kanin labarai.
Turkiya tana tababar ci gabar dangantaka tsakaninta da Rasha bayan rahotanni da suka nuna cewa sau da yawa jiragen yakin Rasha sun kutsa cikin sararin samaniyarta. Wani babban kwamandan mayakan Amurka a Afghanistan ya amsa cewa dakarun Amurka ne suka kai hari da jiragen yaƙi kan wani asibiti a Kunduz bisa kuskure. A Yemen kuma kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai jerin wasu munanan hare-hare kan helikwatar gwamnati a yankin Aden.
To za mu ji a cikin cikakkun labarai. Sojojin Najeriya sun yi taron karawa juna sani tsakanin soja da kuma mutanen da aka zarga da hannu a Boko Haram.
Mun yi musu bayani akan yanda addinin musulunci yake da kuma yanda musulunci yake mu'amala da wanda ba musulmai ba, domin akwai rashin fahimta da dama wanda shi ya sababa ita kanta wannan fitinu da muke ciki a wannan nahiya tamu.
Ana ci gaba kuma da rangadin kwamitin nan na maido da zaman lafiya a jihar Filato.
Sun kona Hausawa, sun kona Fulani, sun kona Femawa, sun kona Jarawa, sun kona Lumada. To me ake nufi?
To sannan a hankali ma za mu ji wannan a cikin shirin demokuraɗiyya a yau.
Shi shugaban ƙasa shi yake da iko ya ce ga adadin ministoci wanda za ya nada don su taimaka masa na ayyukan da tsarin mulki ya bashi yi.
To madalla, yanzu bari mu ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan yana tababar ci gaba da dangantaka tsakanin kasarsa da Rasha bayan rahotanni suka nuna sau da yawa jiragen yakin kasar Rasha sun sha yin kutse cikin sararin samaniyar Turkiya akan iyakarta da Siriya. Wasu matakai da ba mason gani ana daukan su ba daidai bane ga Turkiya ta amince da su, inji Mr. Erdogan a wani taro da manema labarai tsakaninsa da Prime Minister Belgium a birnin Brussels, kamar yadda jaridar Hariyar ta kasar ta bayyana. Turkiya ta yi sammacin jakadar Rasha a kasar a karo na biyu ranar Litinin ba abinda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta kira wani lamari da jiragen yakin Rasha suke kutsawa cikin sararin samaniyarta. Sakataren janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa manema labarai jiya Talata cewa babu alamun keta sararin samaniyar Turkiyan da Rasha ke yi tana yin sa ne bisa kuskure. Wani mai fashin baki Marcin Zabarowski ya ga sashen Farsi na muryar Amurka cewa Rasha tana son ta gwada iya haƙurin ƙungiyar NATO ne ta wajen keta sararin samaniyar Turkiya. Ya ce Rasha tana ɗaukar waɗannan matakai a daidai lokacin da Turkiya take ƙoƙarin kaucewa shiga rikici da ake yi tsakanin Rasha da ƙasashen yammacin duniya. Daga bisani jiya Talata, kakakin ma'aikatar tsaron Rasha Manjo General Igor Konashenkov ya ce ma'aikatar tsaron Turkiyan ta ba da shawarar ƙasashen biyu su kafa kwamitin tuntuɓa da za su rinƙa zantawa domin hana aukuwar lamura a yayin da Rasha take ɗaukar matakai kan ƙungiyar ISIS a hurumin Siriya.
Wani babban kwamandan mayakan Amurka a Afghanistan, General John Campbell, ya ce dakarun Amurka ne suka kai hari bisa kuskure kan wani asibiti a birnin Kunduz a farmaki da suka kai da jiragen yaƙi har mutane 22 suka halaka. Janar na mayakan sojojin ƙasan ya gaya wa wani kwamiti na Majalisar Dokokin Amurka cewa sojojin Afghanistan ne suka nemi taimakonsu saboda 'yan Taliban sun kai musu farmaki daga ginin asibitin wanda yake ƙarƙashin kulawar ƙungiyar aikin jin ƙai da ake kira shekara Doctors Without Borders. General Campbell ya bayyana cewa kuma shine babban commander na NATO a Afghanistan. Ya ki bada wani cikakken karin haske dangane da farmakin domin a cewar sa hukumomin Amurka da na Afghanistan suna ci gaba da gudanar da bincike akan harin. A fadar White House kaka Kinta Josh Ernest ya kira harin da cewa mummunan hadari wanda Amurka take daukar batun da dukkan muhimmancin da ya dace. Kungiyar ta Doctors Without Borders ta yi Allah wadai da harin da ya halaka mutane ma'aikatanta 12 da marasa lafiya guda 10 a zaman wani mummunan matakin keta dokokin kasa da kasa. Shugabar kungiyar Joel Liu ta fada a jiya Talata cewa wannan ba lamari ne da za a amince da shi a zaman kuskure ba ko kuma abin da ka iya faruwa a fagen yaki. Ta ce hadin gwiwar da Amurka da Afghanistan suke yana nufin sun hada baki su rusa asibiti mai aiki sosai. Har tana cewa wannan tamkar amsawa akan sun aikata laifin yaki ne.
A Yemen kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai jerin wasu munanan hare-hare kan helkwatar gwamnatin kasar da kuma kan wasu wurare da suke hannun dakarun taron dangi karkashin kasar Saudiya. Sun kai hari ne a birnin Aden mai tashar jiragen ruwa. A cikin sanarwa da kungiyar ta wallafa a intanet, ISIS ta ce ta kaddamar da jerin hare-haren kunar bakin wake guda 4 akan muradun gwamnati, wanda bayanan da ta bayar suka saba da abin da jami'an gwamnati suka bayar cewa an kai hare-haren ne har da rokoki da yan tawayen kungiyar Houthi waɗanda suke samun goyon bayan kasar Iran suka kai. Hadaddiyar daular Laraba ta faɗa jiya Talata cewa harin da aka kai a Aden ya kashe sojoji 15 ciki har da sojojin Yemen da dakarun kasar Saudiya wacce take wa rundunar taron dangin jagora. Kamfanin dillancin labarai na daular da ake kira WAM a takaice ya zargi yan tawayen Houthi da kai harin, yan tawayen da yanzu fiye da shekara guda suke fafata da gwamnatin kasar. Hadaddiyar daular Laraba tana cikin rundunar taron dangin da Saudiyan take wa jagoranci. A gefe ɗaya kuma akalla mutane 6 ne suka mutu sakamakon wata fashewa kusa da wani masallaci a sana babban birnin kasar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Wakilan majalisar dokokin Amurka suna maida martani kan kammala shawarwari na kulle yarjejeniyar cinikayya mafi girma a duniya. Yarjejeniya mai lakabin TPP za ta rage kudin fito tsakanin kasashe 12 da ke yankin Pacific. Wannan gamayyar tana da iko kan kashi 40 cikin 100 na tattalin arzikin duniya. Senator John McCain ɗan Republican shine kadai ya fito fili da kwarin gwiwa ya bayyana goyen bayansa kan yarjejeniyar. Amma dan independent mai takarar shugabancin Amurka a inuwar jam'iyyar Democrat Bernie Sanders bai yi wata ba wajen bayyana adawarsa kan daidaiton. Yana mai cewa za ta iya illa ga aljihun jama'a kuma ta raba ma'aikata a nan Amurka da ayyukansu. Senator John McCain da Bernie Sanders su ne suka fita daban tsakanin takwarorinsu waɗanda a yanzu haka suka zuba ido tukun. Yan majalisu da dama da muryar Amurka ta yi kokarin ta tuntuɓa game da jin ra'ayinsu sun ce suna buƙatar lokaci domin ƙaranci da suke da shi na ganin cewa sun duba yarjejeniyar. Labarin duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sojojin Najeriya sun yi taron karawa juna sani tsakanin sojoji da kuma mutanen da aka zarga da hannu a Boko Haram wanda daga baya aka sake su. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu gare ka.
A makon da ya gabata ne dai rundunar sojan Najeriya ta gudanar da wani taron fadakarwa. Kanar Umar Musa Aliyu dai shine jami'in sojan da ya tattaki tun daga babban birnin tarayya Abuja da kuma ya jagoranci wannan taron fadakarwa daga sashin kyautar dangantaka tsakanin fararen hula da kuma jami'in soji. Ko menene ma manufar gudanar da wannan taro?
Shi wannan program din shine ai synthesizing wa'anda suke IDP
din fadakarwa kenan.
Fadakarwa kware. Ko fadakar su san which is to have a professionally responsive army in the discharge of its constitutional roles. Kwarai da kuma sun yi alkawari duk inda suka shiga sun zama ainihin ƴan ƙasa ta kwarai. Mutane yanzu ina ji sun fi kusan 5,000 dan IDPs mai duburi da lori kadai suna da over 18,000.
Ko wasu lori da ka fuskanta lokacin da kuke gudanar da wannan taron fadakarwa?
Fi sabilillah mun samu maximum cooperation.
Shi ma Lieutenant Colonel Suleiman Bawa Salisu na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jawabai.
Mun yi musu bayani akan yanda addinin musulunci yake da kuma yanda musulunci yake mu'amala da waɗanda ba musulmai ba, domin akwai rashin fahimta da dama wanda shi ya sabbaba ita kanta wannan fitinu da muke ciki a wannan nahiya tamu. Muka nuna musu wannan abun ba musulunci bane. Mun yi bayanin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mu da mutane wanda musulmi da wanda ba musulmai ba, da yanda Qur'ani ya bayanin musulunci da yanda al'ummar musulmi take.
To koya waɗannan al'umma suka karbi irin waɗannan sakonni?
Tunan da ake kira ni a Eradua ne ai. An yi suspecting na ana zargi na shine na zo gurbin. Sai na je wajen civilian duty da aka kama ni aka yi ni wajen sojoji. Yau wata na biyu ne kenan a cikin jawaba da kai wa ka sake ni.
To gashi ka ce kai ka kawo kanka. Kamar ka za iya cewa ka tuba kenan.
Ani da ba na ciki ne da rigi ne wani miki. Kuma abin da nake son fada. Yan civilian duty abin da suke nan gaskiya bai kamata ba. To ba wani shaidan da an zo ana so a yi ma shaidan, ma shaidan ma ba za su bari ba. Gaskiya ai kokuri ai jara wannan abu na jijiki kuma na sha wahala.
Barista Jeti Gundale shine lawyer waɗannan matasa wato na civilian duty.
Waɗannan matsalolin ba za a ce ba sa faruwa ba, amma fa abin da za a gani hukumar sojoji su kansu ko yaran mu sun kama mutane sun kawo sukan sake kiran mu mushewa gabanin mu sake bincikawa mu tabbatar anya wannan abin da aka kawo din gaskiya ne.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To an gaishe ka Haruna. Ana kuma ci gaba da rangadin kwamitin maido da zaman lafiya a jihar Filato. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton.
Matasan sun yi wannan batu ne a lokacin da kwamitin sasantawa ta majalisar dokokin jihar Filato ta ziyarci yankin don jin bahasi da samun hanyoyin zaman lafiya a jihar. Shugaban matasan lantan ta Kudu John Zimko ya ce,
matasa gaskiya mun ce zancen kwashe-kwashen shanun nan shine wani abu muhimin da yake kawo hargishi a cikin wannan karamin hukuma. Mun zauna mun yi magana mun ce ko manomin da za su je su kwashe shanu Fulanuka, gaskiya inda Fulani suka yi musu barna su bi hanyoyin da ya dace, ba wai za su je su kwashe shanu kansu bane balantane ya kawo tada hankali.
Sarakunan gargajiyan yankin sun buƙaci gwamnatin jihar Filato da ta nada musu babban sarki da zai iya tsawatawa duk wanda ya yi laifi, kasancewar shekaru 21 kenan ba su da sarki. Kwamitin ya kuma yada zango a ƙaramar hukumar lantan ta Arewa, inda basaraken gargajiya Ponjizini Nimlong Langnim ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda siyasa ya hana kawo zaman lafiya a jihar ta Filato. Basaraken gargajiyan ya ce rashin aiwatar da doka ya kasance babban matsala, ya kuma jaddada batun yin rajista wa baburan da ake amfani da su a ƙauyuka, gina hanyoyi, samar da layin wayan tarho da kawar da shingayen da jama'a ke sawa bisa hanyoyi ba bisa ƙa'ida ba. A ƙaramar hukumar Mangu, kwamitin ya gana ne da al'umar garin Kaduna da aka kai wa hari, aka kashe mutane, aka kuma ƙona gidaje. Dakacin Kaduna Muhammad Ismail Bayero ya yi jawabi kamar haka.
Shin menene ne? Bamu yaki kowa ba, bamu zagi kowa ba, bamu mari kowa ba. Ƙasar mu mun lura domin da suka shigo sun ƙona Hausawa, sun ƙona Fulani, sun ƙona Femawa, sun ƙona Jarawa, sun ƙona Lumada. To me ake nufi? Yanzu ake na ashe ba ba fimiyar yake da damuwar da su ba ba Fulatani kadai ba ne, ƙasar ne ake sa kwace mana, a kawo mana sojoji a sa su a tsakaninmu da su kafin a yi boundary adjustment tsakanin Barikin Ladi da Mangulokar Gabai, a sa mana sojoji wanda za su dinga lura da tafiya da dawowar kowa da kowa.
Shugaban kwamitin kuma mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Filato Yusuf Adamu Gagdi ya ce suna kan tattara bayanai don ba da shawarwari da zai kawo zaman lafiya a jihar ta Filato.
To mun gano dai rigingimun ta can lantan North, lantan South da sauki in ka duba da abubuwan da suke faruwa da Barikin Ladi da Riyom. Ababuwan da za mu yi shi ne mu nema kiran ‘yan uwa Hausawa da Fulani wanda suke ta wancan bangaren lantan, tunda basu iya zuwa lantan local government ba, mu zauna da su mu ga yadda zamu tantance kuma mu gane shawarwarin da zamu bayar wa majalisa don ganin yadda za a zauna lafiya.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Salama kan To Allah ya kara zaunar da kowa lafiya. Har ila yau kuma kungiyar bada agaji ta Red Cross ta kaiwa sansanin ƴan gudun hijira dauki da abinci da abubuwan da ba a rasa ba ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz daga Adamawa.
Honorable Adamu Kamale dan majalisar wakilai ne dake wakiltar Madagal da Michika wanda ma ba daidai da kwato su ba a arewacin jihar Adamawa ya bayyana halin da ake ciki a yanzu.
A yanzu damuwa din shine a kauyuka nan ba abinci. Gwamnati kuma an ta kawo abinci sai ta ajiye a camp a inda kuma ba mutane masu yawa.
To sai dai kuma wani mataki na taimakawa irin waɗannan al'ummu ne ma yasa yanzu haka kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross wato ICRC a takeice kaddamar da gidauniyar raba kayayyakin abinci da na harkokin yau da kullum inda ma a jihar Adamawa ƴan gudun hijira kusan 700 ne suka samu tallafin Malam Aliyu Mai Kano da ke zama jami'in kungiyar ta Red Cross a shirar Arewa maso gabas.
To alhamdulillah kamar dai yadda kuka gane mu tunda wannan ƴan gudun hijira suka zo a kungiyar Nigerian Red Cross Society tana bada gudunmuwar ta bada ta lura da marasa lafiya wanda ya shafi mata da kuma yara da gabaɗaya sannan kuma muna kawo musu kayayyakin abinci muna kuma kawo musu kayayyakin kwanciya da kuma lura da al'amuran su sannan kuma da kiran jama'a da kungiyoyi daban-daban wanda suka kawo musu kayayyaki. So a halin yanzu dai kamar yadda kuka gani mun kawo kayayyaki da dama daga Abuja wanda ake rarraba musu kuma alhamdulillah kayan yana tafiya daidai gurgudo a inda ya kamata.
To kuma al'umma waɗannan wurare ke cewa Malam Muhammad da yake walakabi da Muhammad Oscar dan asalin yankin Michigan ne ya fa bayyana jin dadin su kamar haka.
Talafin da aka samu na mun gode Allah mun gode Ubangiji da Allah ya kawo da Red Cross za su bada wannan taimako har kwana 11 muna fata Ubangijin Allah sa za a rabu na cikin adalci kuma muna fata mutane suka karbi wannan kayan ba wai su kai kasuwa ba su yi amfani da shi domin wahalle da suke ciki da shi.
Sautari da akan zargi gwamnatin jihohi ne da shakulatin bangaro game da halin da waɗannan al'umma ke ciki zargin da ko gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Jibril ke musantawa.
Eh to a gefe mu dai mu na gwamnatin Adamawa ba za mu da asema wanda kullum da su muke ba su kaya abinci da kuma abubuwan kunciya da sauransu suke raba mutane kuma ba ga da wannan ba mu dan ba su ba su sai kaya an kai an batun flood da sauransu kuma haka muke kokari zamu taimaka mata wayannan wayanda suka koma gida kuma shugaban kasa ma yana tsaye a kai ba da dadewa ba za a yi major abin da ya kamata a yi musu.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kar amanta ana tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin sai majalisar dattijai ta tantance shugaba Buhari kafin ya zama ministan mai. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya yayin da yake birnin New York domin taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ga manema labarai cewa ya nada kansa ministan mai. Surutai da suke biyo baya suna da yawa musamman daga kafofin yada labarai a Najeriya, har suka tambayi ɗaya daga cikin hadimansa wai shugaban na Najeriya ya kasa samun ɗan Najeriya da yadda da shi da zai riƙe wannan mukami sai ya ƙara kansa duk da aiki da ke gabansa. Ban dai san irin surutai da ƴan Najeriya suka yi ba lokacin da shugaba Obasanjo riƙe wannan mukami alhali yana shugaban ƙasa. Ƙarewa ma, ranar Litinin a jajiberin sakin suna ministoci da ya zaɓa rahotanni sun ce wakilan majalisar dattijai suka ce wai idan har shugaba Buhari zai riƙe wannan mukami, to tila shi ma ya bayyana gabansu domin su tantance shi. Domin haka, muka nemi fashin baƙi daga masanin shari'a Hassan Liman wadda muka riske shi a birnin Vienna ƙasar Austria, inda ake taron kungiyar lauyoyi ta duniya.
To, Haji Sabo, akan gaskiya wannan al'amarin mai sauki ne. Muka duba kashi na biyar, karamin kashi na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya, inda aka ce ikon zartar da aiki na gwamnatin tarayyar Najeriya, shugaban ƙasa ne yake da ikon yin haka ko kuma ya umarci mataimakin shugaban ƙasa ko kuma ya umarci minista ko ministoci wanda shi zai nada ko kuma wani jami'i da yake aiki a gwamnatin tarayyar Najeriya. To abin da ake magana akai shine
iko da shugaban ƙasa yake da shi na zartar da aikinsa da aka zaɓe shi a kai da ya rantsuwa a kai a matsayinsa na shugaba mai cikakken iko a tsarin mulkin Najeriya, duk ikon zartarwa da ikon da ministoci suke da shi yana hannunsa ne a matsayinsa na shugaba. Tukuna shi ne zai ce mataimakin shugaba ka aikata min kaza, ka yi kaza, ko kuma ministoci ku yi kaza, ko kuma ya tsallake ma ya je ya ce yau darekta ko permanent secretary ko wani ma'aikaci kamar yadda na faɗi a gwamnati da yake aiki a gwamnatin tarayyar Najeriya zai zartar da wannan. To, amma bayani da ake yi ko raɗaɗi da ake yi cewa ya ce shi ya bayyana kansa ko ya ce shi zai rike makami na ministan mai, to akan gaskiya kamar yadda na ce yana da iko yin haka har yanzu a ƙarƙashin kashi na biyar na ƙaramin kashi na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya kamar yadda na naga na ambata. To in aka tafi gaba za a ga waye yake da iko na naɗa ministoci na Najeriya. Kwanakin ba a hira da na yi a wannan radio na Voice of America na yi bayani akan cewa a ƙarƙashin kashi na 147 ƙaramin kashi na ɗaya shi shugaban ƙasa shi yake da iko ya ce ga adadin ministoci wanda za ya naɗa don su taimaka masa na ayyukan da tsarin mulki ya ba shi yi. Aka ce in zai naɗa wannan mutanen zai kai su ne gaban majalisa don a tabbatar da su. To, haji saboda jama'a masu saurara, abinda ake raɗe-raɗe a kai na cewa shi ɗin nan dole zai kai kansa shi ma a tantance shi kamar yadda aka ce za a tantance mutanen da ya gabatar da su a kashi na 147 ƙaramin kashi na 2 da na 3 na tsarin mulkin Najeriya. To, a nan ba shugaban ƙasa ake nufi za a tantance ba, mutane waɗanda ba a zaɓe su ba. Wato, a nan kaga an zaɓi shugaban ƙasa, an zaɓi mataimakinsa wato vice president. Yau in ya ce ba ma shi kansa ba, yau in ya ce mataimakin shugaban ƙasa na shi ne zai kasance minista ko na kuɗi ko na wani abu daban, mataimakin shugaban ƙasa shi ma ba za a kai shi gaban majalisa jira tantance ballanta da shi shugaban ƙasa wanda kashi na 5 ƙaramin kashi na 1 iko na zartar da ayyuka da hukunce-hukunce na tarayyar Najeriya yana hannunsa.
To,
saboda haka nan mutanen da ake magana da ya naɗa su ko ya zaɓe su su ne kaɗai za a kai su gaban majalisa don a tantance su, amma ba shugaban ƙasa kuma mataimakinsa ba. Haji Sabo,
ban sani ba a matsayinka na lauya kuma wanda ke bin al'amuran yau da kullum, kuma yau mun same ka a Vienna, me 'yan Najeriya suke cewa a can dangane da waɗannan mutane da shugaban ƙasa ya zaɓa a matsayin ministoci?
To, Haji Sabo, wannan magana kamar yadda na faɗa maka ta shafi fanni ta siyasa da kuma ra'ayin mutane. To, jama'a da aka bayyana sunansu a matsayinsu na wanda shugaban ƙasa ya gabatar da su akan ana yana son majalisa su tabbatar da su don ya naɗa su ministoci. To, in aka dube su gaba ɗaya 'yan Najeriya ne, yawancin sun ka duba sun riƙe makamai a ƙasar nan, waɗansu su tsofaffin gwamnoni ne, waɗansu su sun riƙe matsayi kashi-kashi. To, inda za a duba shin sun dace ko ba su dace ba, a nan a gani na mutanen nan don shi shugaban ƙasa ya zauna ya yi ƙoƙarinsa ya tantance mutanen da ya ga cewa za su tafi yadda aiki don tabbatar da ci gaban ƙasar mu ta Najeriya. To, saboda haka nan shi shugaban ƙasa ya fi musanna waɗannan mutanen, amma in aka dube su waɗannan mutanen mutane ne masu gattaku waɗanda kuma mutane a nan ma Vienna inda muka tattauna da su ɗazun, domin ɗaya daga cikinsu tsohon gwamnan Lagos ya zo magun taron da muke a nan lauyoyin duniya na ganshi to kowa ya san irin aikin da tsohon gwamnan Lagos Fashola ya Lagos kan ka duba suna akwai sunansa to haka mutane da yawa suna batun bayani cewa eh shugaba Muhammadu Buhari ya zabi mutane wanda ya ga sun dace don su taimake shi yin aiki a don zartar da ayyukansu a Najeriya har sabo.
To Hajji Hassan Liman, akwai waɗanda suke su kallamirin wannan na ɗaya suna cewa me yasa ya ɗauki shugaban ƙasa lokaci mai tsawo haka kafin ya naɗa wannan, in dai waɗannan mutane dama can ai ga su nan menene na ɗaukar lokaci fiye da wata uku kafin a ce an bayyana sunayensu, ai da tun ran da aka rantsar da shi da ya naɗa waɗannan mutane tun in dai waɗannan ne.
To Hajji Sabo, wannan ansa ta shafi fanni ta siyasa, amma an ba zan manta ba shi mai girma shugaban ƙasa ya yi bayani ba so ɗaya ba ba so biyu ba akan cewa yana ƙoƙarin tantance rahoti da aka ba shi daga hannun gwamnatin da suka shuɗe a baya suka masa hannu ba, wato gwamnatin Jonathan. To kuma yana ta taro da sauran mutane, wato ma'aikata, famanan sakata da sauransu. To saboda haka nan babu wani wa'adi ko a cikin tsarin mulkin Najeriya ko wani doka na musamman da ya ce shugaban ƙasa a ranar da aka rantsar da shi ko bayan sati ɗaya ko bayan wata ɗaya shi ne wajibi ya gabatar da ministoci ko sunayen ministoci zuwa ga majalisar dattawa. In ka duba ma a baya, a yawancin shugabanni da suka wuce a baya, wasu su ɗau wata biyu, wasu ɗau wata uku, wayansu kuma wani su kuma ya ɗauki wata ɗaya. Zuwa ka ba wani abin da za a ce ya yi ko na saba wa doka.
Masu haro da haka Allah kamu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako, sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin lauya Hassan Liman da kuma Kibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To ai sahabu ba za mu barka kai nisa ba don ko za ka karanto mana takaitattun labarai.
Sunan shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan yana ta babar ci gaba da dangantaka tsakanin ƙasarsa da Rasha bayan rahotanni da suka nuna cewa sau da yawa jiragen yakin Rasha sun yi kutse cikin sararin samaniyar ƙasarsa akan iyakarta da Siriya. Wani babban kwamandan mayakan Amurka a Afghanistan, General John Campbell, ya ce dakarun Amurka ne suka kai hari bisa kuskure kan wani asibiti a birnin Kunduz a farmaki da suka kai da jiragen yaki har mutane 22 suka halaka. A Yemen kuma kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai jerin wasu munanan hare-hare kan helikwatar gwamnatin kasar da kuma kan wasu wurare da suke hannun dakarun taron dangi karkashin kasar Saudiya birnin Adin mai tashar jiragen ruwa. An gufarar da General Gilbert Diendere, hafsan sojan nan da ya jagoranci juyin mulki a Burkina Faso da bai sami nasara ba cikin watan jiya, tare da wani babban jami'in gwamnati kan zargin ya sun ba da goyon baya a hambar gwamnatin kasar ta Burkina Faso. Jiya Talata a gurfanar da General Gilbert tare da Jibril Labasol, tsohon ministan harkokin waje, waɗanda suke fuskantar zargin kai hari kan madafun tsaron ƙasar. A lokacin da suka ayyana juyin mulkin dogarawan fadar shugaban ƙasa, waɗanda suke ƙarƙashin Diendere sun tsare shugaban ƙasar na wucin gadi da Prime Minister da wasu ministoci. Sun yi haka ne domin su nuna rashin jin daɗinsu kan matakin hana magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaoré shiga takarar zaɓen ƙasar da ake shirin yi. General Diendere ya riƙe iko na kusan mako ɗaya, amma matsin lamba daga sojojin ƙasar da masu zanga-zanga da kuma ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashe da ke yammacin Afirka, wato ECOWAS, suka tilasta masa yin murabus. A makon jiya ne General Diendere ya yi saranda bayan da ya shawarwari da jami'an ƙasar a Wagadugu. Jibril Basol, wanda ya riƙe muƙamin ministan harkokin waje zamanin mulkin shugaba Compaoré, ya musanta yana da hannu a juyin mulkin, ana ci gaba da tsare mutanen biyu.
To an gaishe ka, sai kuma an jima za mu sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yanzu kan da waɗannan takaitattun labarai muka zo ga ƙarshen shirin, a madadin sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da kuma jagoran shirin Chibahiro Diodone, sai injiniyanmu na yau Jim Hammond, ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.